the Nigerian army have paid in discharging their responsibility of protecting the committee.
Kwamnan jihar Borno Kwafi shugabana Umar Zulum kenan ke bayyana cewa jami'an sojin Najeriya sun gaza wajen kare lafiyar matafiya. A da ranar Juma'a ta gabata ne wasu da ake tantancewa mai akan Boko Haram ne suka shiga buntu sanye da kayan sarki da suka kafa shinge kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu inda suka dinga kai ma mutane da dama hari amma kwashe wasu mata da maza da ma kananan yara da aka ce adadin su ya tafi ma 35 wanda har yanzu babu su babu duriyar su.
And it is also very annoying to note that these atrocities are being committed between Zakana and Auna, a distance of only 20 kilometers. Surprisingly, we have a brigade commander with his team in Zakana, commanding officer with his battalion in Auna, covering a distance of only 20 kilometers. And they are trained to protect the commuters.
Yace abun bakin ciki ne a ce ana irin wannan aika-aika tsakanin ƙauyen Jakana da Aulo wanda zakanin su bai wuce kilomita 20 ba. Kuma abun mamaki muna da brigade commander a Jakana tare da mutanensa muna da kuma commanding officer a ƙauyen Aulo wanda tsakanin su kilomita 20 ne kawai kuma ana biyan su ne don kare lafiyar mabiya waɗannan hanyoyi amma ba mu ga hakan ba kuma maganar gaskiya ba mu ji daɗi ba.
The most important thing is that I left my Maiduguri this morning along this line. I couldn't see between Auna to Tlakana, single army personnel. Neither are police personnel. They are busy collecting money in checkpoints.
Yace abu mai muhimmanci shine na bar ma Maiduguri yau da safe kuma akan wannan hanya na zuwa wannan ƙauye na Jakana ban ga jami'an soja ko da guda ɗaya ba ko jami'an 'yan sanda suna nan kawai sun dukufa wajen karɓan kuɗi a wajen mabiya hanyar suna kuma cin zarafin mabiya hanyar da ma mutanen da ke ƙauyuka.
Federal government and indeed the Nigerian army have to listen to the voice of the Nigerians.
Yace gwamnatin tarayya da jami'an sojan kasar dole ne su saurari al'umma da maido da zaman lafiyar zalmana a Najeriya dubi yawan motocin da aka kona a wannan hanyar a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ganin cewa akwai mutanen da suka samu suka tsere an dai an tafi da nasu kamar yadda wannan malamin ya shirya manema labarai lokacin da aka tare su a wannan hanyar da kuma aka tafi da yan sa cikin sa yana ji yana gani
sai kuma zin da suka tare da shi kuma sai mu ne sai muka juye moto sai wanda muka bar su baya din sai suka fara bude mana wuta direba ya gagara gudu sai ya shiga daji sai muka bude buki muka fita ta wuri to matan da suka shige da yaran da suke shige mun san yawa mu ka gudu a daji sai haka muka shiga a tsakani manu zuwa Zakana muna moto da yare yarsa ita tai ta bude kofa wurin ta zauna wurin conductor ne ta bude kofa din ta gagara bude wani sai muka fita muka bada sai sun same ta na gudu na je daji ina kwance ina gani suka cire yata sai suka sa moton hilon su sai suka tafi muna ta da gwamnati ta taimake mu da wannan abubuwa da ke faruwa a sa kwado ne za a sa security ne
sai da har zuwa wannan lokaci babu abin da jami'an tsaro suka ce game da wannan hari musamman ma na irin waɗannan hare-hare da akan kai kwanakin nan a yan baya-baya Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.